الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 20 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sunan rusul ila mabahisi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na ash-shaykh al-imam hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakimi rahimahullah ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
assalamu alaikum
na'am
wala da mu kace mallakai wanda hake yi wadanda suke shiga cikin suna sallan jami'i tare da imam kun ba su gani imam kun ba su zama kuma da imam
ko ai bayani ya gabata cewa sharadin koyi da limami in ma kana ganin shi ko kana ganin mamun da suke bayan sa bin sallah ta hanyar sauti baya halatta na'am
kuma tun da ya wannan shugaba ta karkara misali ya kasance limamin ba su cika kallo da sallah suna yi shin sai ya tsaya a gida
sai wani misali limami ne baya kyautata sallah kamar misali galibi da zaka samu irin haka a irin kauyuka ba komai yasa haka illa kasancewar rashin fahimtar karantarwa ta addini idan Allah ya kai ka irin wannan kauye shin kadaita zaka yi a gida kai sallah ko kuma masallaci zaka je kai baya dacewa ka kadaita a gida kana sallah matukar limami ya iya fatiha da sauransu kenan anan in har ma kana shakka game da sallar sa ma'ana hankalinka bai kwanta ba to in lokacin sallah yayi sai ka yi sallar ka a gida sannan kuma ka je masallaci ku yi jami'i wannan jami'i da za ku yi matsayin nafila ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma sahabbai cewa akwai wasu shugabanni da za su zo masu jinkirta sallah game da lokacinta manzo Allah ya ce in lokacin sallah yayi ku yi in za su yi ku bi su wannan wanda za ku bi su nan fila ce to galibi ku zaka samu a kauyuka akan jinkirta sallah la asar sai rana ta yi ja wani lokaci zaka ga azhar zaka ga sai wajen karfe 3 za a tashi yayi to idan mutun ya samu kansa a irin wannan lokacin guri ko kai kasance limamin ba sa kyautata sallah ba sa kyautata karatun fatiha da sauran rukunnan sallah da sauransu to anan iya abinda za ka yi in lokacin sallah ya yi sai ka yi sallah sannan kuma in za su yi ka je ka bi su wannan wanda za ka bi su na fila ce saboda shi musulunci addini ne wanda yake na haɗin kai duk abinda zai kawo baraka da rashin zuciya tsakankanin mu'minai to musulunci ya bi hanya ya toshe dan haka in ka dauki hannu irin hadisin da yake faɗa cewa wanda hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda an yi kiran sallah wani sai ya tashi sai ya fita daga cikin masallaci kafin a yi sallar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake cewa amma hadha faqad asabal qasim sallallahu alaihi wasallam kusan da cewa wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hikima da aka hana in kana cikin masallaci in an yi kiran sallah ka tashi ka huta dan kar a samu wani abu na rashin zuciya tsakankanin mu magani ko kaddar cewa limami yana nan an yi kiran sallah ka tashi ka fitar da cikin masallaci menene zai kasance a cikin zuciyarsa in ka riga kai sallah sai ka tsaya ka bi su wannan sallah a matsayin nafila ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Mina an gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wasu mutane biyu a gefe a zaune manzo Allah sai yake cewa da su mama na akuma an tusalli ya ma'ana mi ya hana ku yi sallah tare da mu qalu sallaina fi rihalina suka ce ya manzo Allah mun yi sallah a masaukan mu manzo Allah sai yake cewa daga yau in kun yi sallah a masaukan ku kuka tarar da limami bai yi sallah ba manzo Allah yace ku bi shi sallah wannan sallah da za ku saki fa innaha lakuma nafila manzo Allah yace matsayin nafila take fure kaga wannan duk me yake nunawa duk abin da zai kawo rashin zuciya tsakankanin mu'minai to musulunci yayi kokarin ya tushe dan haka koda ka kadaita kai sallar ka a rashin gamsuwa da limancin wannan limami to in za su yi sallah sai ka fito ka bi su wannan wanda za ka bi su a matsayin nafila take wai kamar misali irin shashawa da ake yi kamar wani kwale da wani gobarci da wani zamfaranci da sauransu gaya ne kowace jama'a tana da nata bari-bari da nasu fulani da nasu tsaga goburawa da nasu katsinawa da nasu bugaje da kowa da nashi wannan kwata-kwata baya halatta bulbudin maguzanci ne a gane ko yana daga cikin alwashi wanda aka haramta don haka kasancewar duk wanda ya fahimci inda aka sa gaba to bai dace ba ya ma ƴaƴansa wannan kamar wai yanda wasu suke cewa shan fansa ne kamar yanda mahaifansu suka musu su ma sai sun ma ƴaƴansu to wannan duka baya dacewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun karanta baitittukan da ke bayani game da wato laya wadda aka yi sabani a kanta wanda bayani ya gabata akwai layar da kwata-kwata babu sabani na malamai a kanta an gane ko irin abubuwan da ake ratayawa tun a jahiliya wanda har yau zaka samu wasu daga cikin jama'a ta musulmi suna rataye waɗannan abubuwa da sunan janyo musu amfani ko ije tsanani ko yaye shi wanda galibi suna ratayawa ne domin wai maganin kambin baka wanda bayani ya gabata me ake nihi da kambin baka shine tanka abu a Hausa ke idan aka ce tankawa kaga abu ya burge ka ya kayatar da kai ka maganta ba tare da ka ce tabarakallahu ko ka ce masha Allah to duk wanda ya ga abin da ya burge shi ya kayatar da shi idan ya maganta ba tare da ya ce tabarakallahu ko masha Allah in har ya kasance cewa yana tare da wannan cuta wadda Allah yake jarraba wadda Allah yake kaddara ma wasu daga cikin bayansa to idan ya tanka wannan abu wata musiba tana iya fada masa kamar yanda bayani ya gabata dalilai akan haka to dan haka ko kai kai abu ya burge ka ya kayatar da kai to in ka maganta ka ce tabarakallahu ko ka ce masha Allah kamar yanda yace falawla idza dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah to dan haka kasancewar waɗannan layu kwata-kwata ba sa halatta duk wani abu da mutum zai rataya da sunan wato wai tsari da kariya game da wata musiba da wani bala'i in ma kafin faruwarsa ko bayan faruwarsa ko kuma nihin janyo wani amfani to wannan duka kwata-kwata ba sa halatta shirka ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To aya ta biyu wadda aka yi sabani a kanta wato ita ce wadda aka rubuta tsantsar aya ta Al-Qur'ani ko addu'a daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma. To wannan malamai sun yi sabani kamar yanda malam Allah ya ji kansa ke faɗa wa fitama'i mil mu'allaqati in taku ayati mubayyinati faliktilafu waqi'un bayna as-salaf fa ba'duhum ajazaha wal ba'du kaf wa in takum mimma siwal wahyaini fa innaha shirkun bighairi mayni bal innaha qasimatul azlami fil budi an sima'u lil islami. Malam na faɗa yana cewa wa fitama'imil mu'allaqat wato game da layu wanda ake ratayawa in ma a wuya, an gane ku, ko a kofar gida ko a jikin dabba ko a jikin sitiyari na mota ko a jikin gidan na babur ko na keke ko ma menene. Malam yace in taku ayatin mubayyinati, idan waɗannan layu sun kasance ayoyi ne na Al-Qur'ani ma'abuta bayani, faliktilafu waqi'un bainas salaf, malam yace sabani ya tabbata tsakankanin magabatan ƙurai. Me ake nihi da as-salaf? Wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i, duk da cewa akan dan bambanta a ce as-salafus salih. Idan aka ce as-salafus salih, manan wato magabatan ƙurai kenan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i. Shine malam yace faliktilafu wato sabani waqi'un wato ya auku bainas salaf tsakankanin magabatan ƙurai, fa ba'duhum ajazaha, wasu daga cikin su sun halittar da ita inni laya ta Al-Qur'ani ce ko kuma addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal ba'du kaf, malam yace wasu daga cikin magabatan kaf wato sun kame ma'ana sun haramta, sun ce koda aya ta Al-Qur'ani ne kwata-kwata baya halatta. Sai ce wa in takum mimma siwal wahyaini, idan kwalayar ta kasance tana daga cikin abin da ya wanaici wahayin nan guda biyu, ba aya ta Al-Qur'ani ba, ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, yace fa innaha shirkun, wannan laya shirka ce, bighairi mayni, shine malam yace ba tare da maganar banza, in aka ce mayni shine al-kadhib ƙarya kenan, bighairi mayni, malam yace ba tare da maganar banza ba ko kace ba tare da ƙarya ba, in dai laya ta wanaici Al-Qur'ani da sunna to wannan shirka ce, babu kokonto game da, an gane ko kasancewar shirka ce, bighairi mayni, malam yace ba tare da wata magana ta banza. Sai ya ce bal baridi innaha, ita wannan laya wadda ba aya ta Al-Qur'ani ba, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, malam yace kasimatul azlami wato yar uwar kibban duba ne, an gane ko ƴaƴan wuri kenan, ai aka ce al-azlam sune kibban duba, wanda ƙarin bayani zai zo akan haka. Sai ya ce fil buudi an sima ulil islami, game da nisantar wato alama ta ma'abuta musulunci, ma'ana duk wanda ya rataye irin wannan laya to ya nisanci alama ta ma'abuta musulunci, in akan sani ya rataye irin wannan laya wadda ba aya ta Al-Qur'ani ba, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ku, in akan ya san da haka ya rataye to wannan ya tabbata mushriki ne, in ya dauke ta a matsayin sababi ce to wannan shirka ce karama, amma in yayi kudirin ita wannan laya ita za ta bashi tsaro da kariya game da abin da yake tsoro, ko ita za ta ije masa, ko za ta yaye masa duk wani abu da ya same shi na musiba da bala'i, ko za ta janyo masa wani amfani, to wannan kuma shirka ce babba, wanda in ya mutu akan haka bai daina ba, bai tuba ba, makomar sa ita ce wuta. To shine domin cikar fa'ida, kamar yadda bayani ya gabata, muka ce za mu karanta bahasin da wato wani malami daga cikin malamanmu shine Dr. Fahad As-Suhaimi wanda ya wallafa littafi mai suna Ahkamur Ruqa wa Tamadi. Mun yi bayani yana daga cikin malaman da suka karantar da mu a Jami'ar Madina musamman a shekara ta 4 ya karantar da mu wata madda wadda ake kiranta Al-Firaq wal Adyan. To shi ya wallafa wannan littafi. A farko mun dan karanta wato abubuwan da ya gabatar akan wannan laya shine yake cewa shine yace al-mabhathu thani fi maktulifa fi ta'liqihi min at-tamayim. Anan malam ya ambata cewa akwai fada magabatan kwarai suna da maganganu biyu akan wannan mas'ala, ma'ana laya wadda ta kasance ayoyi ne na Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fada ta farko, malaman da suka yi hani suka haramta suka ce ko da aya ta Al-Qur'ani ce ko da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne baya halatta. Na daga cikin su Abdullahi dan Mas'ud, akwai almajiransa Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai da Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai da Al-Qama ibn Qais An-Nakhai, gaba ɗayan su waɗannan uku manya-manyan almajirai ne na Abdullahi dan Mas'ud, kamar yadda malamin su ya tafi akan cewa ko da ta Al-Qur'ani ce baya halatta a rataya su ma akan haka suke. Sai ya ce wa Ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas, sai ya ce wa huwa zahiru qawli Huzaifa, kuma shine zahirin fadar Huzaifa ibn al-Yaman, wa Uquba ibn Amir, wa Uquba ibn Amir da Uquba ibn Amir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Abdullahi ibn Ukaym al-Juhani Abu Ma'bad al-Kufi wanda muhaddiram ne ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi zamani daya amma bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karbi rayuwar manzansa. Sai ya ce wa Ahmad da Al-Imam Ahmad fi riwayati ni ikhtaraha kathiru min ashabi, a cikin wata riwaya wadda da yawa daga cikin almajiransa ita suka zaba na cewa ko da ta Al-Qur'ani ce baya halatta. Sai ya ce wa jazima biha al-muta'akhirun, da wannan riwaya wadda aka rawaito daga Al-Imam Ahmad almajiransa waɗanda suke malam ko kuma ce malaman Hanabila na baya-baya suka yanke shakka cewa ita ce riwaya tabbatacciya daga Al-Imam Ahmad. Wa Ibnul Arabi da Ibnul Arabi al-Maliki a cikin littafinsa wato shine Aridatul Ahwabi, sai ce wa gairihim min al-ulama, da wasu daga cikin malamai. Sannan kuma su malaman magabata waɗanda suke ganin halaccin laya in ta ayoyin Al-Qur'ani ce ko addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba laifi ana iya ratayawa, akwai Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda. Sannan shine kuma zahiri riwaya daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda. Sannan da Sa'id ibn al-Musayyab al-Makhzumi da Muhammad ibn Sirin al-Madani da Abba ibn Abi Rabah al-Makki da Abu Ja'far shine al-Bakir, Abu Ja'far al-Bakir shine Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib da Malik shine ibn Anas ibn Malik al-Asbahi al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra. Sannan da al-Imam Ahmad a wata riwaya, sannan da ibn Abdul Barr Abu Umar al-Maliki da al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra da al-Imam al-Qurtubi a cikin littafin sa Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an. Sannan malam yace wa zahiru qawli Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim, kuma shine zahirin fadar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim almajiransa da Ibn Hajar al-Asqalani da ma wasu daga cikin malamai, su waɗannan suna gani in tsantsar aya ce ta Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi ana iya ratayawa, illa kasancewar mun yi bayani a baya sun tafi akan cewa ya halatta amma bayan bala'i ya sauka, amma kafin saukar bala'i ko da aya ce ta Al-Qur'ani baya halatta ka rataya. Shine mun karanta da mun fara dalilai na wato jama'a ta farko wanda suka ce ko da aya ta Al-Qur'ani ne baya halatta a rataya. Dalili na farko akan shi muka tsaya, ba laifi muna iya komawa sannan sai mu ci gaba. dalilinsu na farko wanda suka ce laya koda aya ta alqur'ani ce koda addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce cewa baya halatta a rataya dalilinsu na farko suka ce umumun nahyi alwari fi tahrimi tamayi wato ganewar hani wanda yazo game da haramta wato rataya laye hani da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani lafazi ne wanda yake gamamme walam ya'ti ma yukhassisu hadha al-umum suka ce abinda zai kebance wannan ganewa bai zo ba babu wani hadisi wanda ya ware cewa banda kaza an gane ko dalilan da suka zo na cewa la rati wannan na ce wannan dalilan da suka zo waɗanda suke nuna haramcin rati laya kuma wacce ce shine kamar yanda malamin ya zo mana da su shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mana allaka tamimatan faqad ashra duk wanda ya rati laya manzon Allah yace tabbas yayi shirka duk wanda ya rati laya manzon Allah yace yayi shirka da kuma fadarsa da yace man ta'allaka tamimatan fala'atan min Allah la duk wanda ya rati ya zuciyarsa da wata laya kada Allah ya cika masa abin da yake ni in kana nihi janyo wani amfani kada Allah ya cika maka manzon Allah ya masa muguwar addu'a anan in kana nihi ita wannan laya ta kare ka game da wata musiba ko wani bala'i ko ta yayi maka to kada Allah ya cika shine yace man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rati wata laya fala'atan min Allah la kada Allah ya cika masa gurbinsa sannan kuma ya faɗa innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirk manzon Allah yace lalle wato addu'a ta neman waraka wattama'im wato da layu da ake ratayawa wattiwala wato da shime shine maganin da ake karkato hankalin mutum ya zaman tobi ta zaizai ko abinda kake so ka masa so wanda yake na wuce iyaka ko kuma abinda baka so a karkato da hankalinka sai ka so shi shine ake kira da attiwala manzo Allah ya ce gabaɗin shirka ne game da addu'a ta neman waraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance mana chai la ba asabi ruqa ma lam yakun fihi shirka la ba asabi ruqa ma lam yakun fihi shirka lokacin da sahabbai suka nuna masa cewa su akwai addu'o'in da suke yi tun a jahiliya idan kunama ta halbi mutum ko maciji ya sari mutum to ga addu'ar da suke manzo Allah sai ya ce ku bujiro min da addu'o'in na ku ingani suka bujiro masa manzo Allah sai ya ce la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirk ba laifi game da addu'a matukar babu shirka a cikin ta haka abdullahi abu sa'id al-kudri da yama shugaban wannan alƙarya wanda kunama ta halbe shi abu sa'id ya masa addu'a Allah ya bashi lafiya da aka dawo madina suka fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa kuma abin da ya tofa masa na addu'a ita ce suratul fatiha manzo Allah ya shinjina masa ya ce wa ma adraka annaha ruqya waye sanar da kai cewa ita suratul fatiha addu'a ce ta neman waraka kaga anan da yace innar ruqa wattama'ima wattiwalata shirk to manzo Allah ya ware mana addu'a in dai ayoyi ne na alqur'ani da hadisan da suka zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan babu laifi ya halatta ai irin waɗannan addu'o'i haka koda addu'a ce wadda ta kunshi neman waraka wadda babu shirka a cikin ta to wannan addu'a ta halatta to shine wannan wato dalilan shine malam yace umumun nahyi waridi fi tahrimi tamayi ganewar hani wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haramta wato rataye layu sai yace walam ya'ti ma yukhassisu hadha abinda hadha umum yace abinda zai kebance wannan ganewa bai so ba babu wani dalili da ya ware cewa banda laya ta kaza Allah ne ko da yace mana allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rati laya tabbas yayi shirka in ma shirka ta zaman to karama in ya dauki wannan laya sababi ce ta iji musiba da bala'i ko kuma yayi ta in ko ya dauki wannan laya ita ce za ta kare shi to wannan kuma shirka ta zama babba wal iyad billah kaga lafazi ne gamamme manzon Allah bai faɗa ba cewa banda laya ta aya ta alqur'ani ko kuma addu'a da ta zo daga baki na malan yace alqa'idatul usuliyatu taqul ka'ida ta malaman usul tana fada innal aama lalle lafazi gamamme yabqa ala umumihi na wanzuwa akan gamewar sa hatta yari da dalilin bit takhsis sai wani dalili wanda ke kebancewa ya zo duk lokacin da aka samu lafazi gamamme to zai wanzu akan gamewar sa sai an samu dalilin da zai ware cewa banda kaza yanzu misali darasin mu na jiya na bulughul mara mun karanta hadisi wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kitabu bahara ababu dunya uhillat lana maytatan wa daman fa amma maytatan fal jirad wal hud wa amma daman fa ihal wal kabid manzon Allah yace an halitta mana mushe biyu da jinani guda biyu kusan da cewa mushe biyu wanda aka halitta mana fara da kifi jini biyu wanda aka halitta mana wato hanta da saifa kaga in ka dauki fadar Allah subhanahu wataala hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi an haramta muku mushe wad-damu da jini har izuwa karshen aya an haramta muku mushe da jini kaga wannan lafazi ne gaban me wani ya isa ya ce banda musai kaza ko kuma banda jini kaza to sai muka samu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance mana gamewar wannan aya Allah Allah yace an halitta mana mushi biyu kaga wannan dalili ne wanda ya kebance gamewar waccan aya kenan daga cikin mushi akwai mushin da ya halatta me ya tabbatar da halaccin sa wannan dalili haka da yace huwa qahuru ma'uhu alhillu maytatu mushin teku manzon Allah yace halak ne to kaga kenan wannan lafazi ne gamamme to dan haka anan zaka fahimci cewa wato wanda yake son cin karansa ba babbaka shine a ra'ayinsa da san zuciyarsa zai ware wani abu yace banda kaza alhali kuma babu dalilin da yawa kamar yanzu hadisin da yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar dukkan bid'a bata ce to wanda yazo yace banda bid'a kaza banda kaza banda kaza to sai yazo da dalilin da yawa ne cewa banda kaza banda kaza kaga lafazi ne kamar me dole yanzu akan gamewar sa sai an samu dalilin da ya ware cewa banda kaza banda kaza banda kaza to shine na malam yace kaida ta malaman usul na fada innal aama lalle lafazi kamar me yabqa ala umumihi na wanzuwa a bisa gamewar sa hatta yarda dalilun bi taksi sai dalili ya zo game da kebancewa cewa banda kaza banda kaza banda kaza to dukkan waɗannan dalilai waɗanda suke haramta rata ilaya lafazi ne wanda yake gamamme babu dalilin da yazo ya ware cewa banda wanda aya ce ta alqur'ani ko kuma hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan dalili na farko bayani ya gabata akai shi zamu tashi kenan dalili na biyu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-dalilu tsani law kana hadha al-amalu mashru'an la bayyanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati malam yace inda rata yalaya ya kasance wani al'amari ne wanda yake abin shar'antawa malam yace da bayyana hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ummati lalle da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'ummarsa inda a ce rata yalaya wani al'amari ne wanda yake abin shar'antawa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi bayani ga al'ummarsa malam yace idhil bayanu la yu'akkaru an waqtil haja malaman suka ce domin bayani game da lokacin da ake buƙatar sa ba a jinkirta shi kamar yanda ka'ida ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja jinkirta bayani game da lokacin da ake da buƙatar wannan bayani baya halatta shine yace idhil bayanu sanadiyin bayani la yu'akhkhar ba a jinkirta shi an wakati da haja game da lokacin da ake da bukata sai yace wani an gane ko inda a ce kenan rata ilaya abu ne wanda aka shar'anta to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'umma har ya koma zuwa ga ubangijinsa bai taba yin bayani cewa a rata kaza ko ayi kaza kamar yadda malai ya bayani sai yace wani mutatabbi'u bis sunna malai yace duk wanda ke biyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yara anna jami'al ahadi anna jami'al ahadith alwarida fil azkari wad da'awat zai ga dukkan hadisan da suka zo game da wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wad da'awat da addu'o'i malan yace waradat bi lafzi man qala kaza aw man qara'a kaza malamai suka ce duk addu'o'in da suka zo da duk azkarin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo ne da lafazin man qala kaza duk wanda ya fada addu'a kaza yace kaza ko man qara'a kaza ko duk wanda ya karanta kaza kamar yanda ya fada man qara'a ayataini man qara'a al-ayataini min akhir surati al-baqara fi lailatin kafatahu aw kama qala cai duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara a cikin dare to sun wadatar da shi duk abin da yake buƙatar samu ubangiji ta'ala zai hada shi da gurinsa duk abin da yake tsoro ubangiji subhanahu wata'ala zai bashi tsaro da kariya ka gani yace man qara al ayataini min akhir suratul baqara misali kenan shine yace waradat bi lafzi man qala kaza aw man qara kaza yanzu misali ka dauka ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cai man nazala manzila duk wanda ya sauka wani masauki fa qala yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq manzon Allah yace har ya bar wannan gu wani abu ba zai cutar da shi ba kaga cai man qala man nazala manzila wa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq to dan haka yace duk wasu hadisai gaba ɗaya waɗanda suka zo game da zikiri da addu'o'i waradat bi lafzi man qala kaza aw man qara'a kaza sun zo ne da lafazin wanda ya faɗi kaza ko wanda ya karanta kaza walam yurid fi hadisin wahid man kataba kaza aw allaka kaza malamai suka ce dide da hadisi dai babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayani cewa man kataba kaza wanda ya rubuta kaza ya sha aw allaka kaza ko kuma wanda ya rate kaza babu an gane ku wa fi zalika qala ibn al-arabi in kwa kaga an ce ga hadisi manzon Allah yace wanda ya rubuta kaza ya sha ko wanda ya rubuta kaza ya rate ya to hadisi ne mahu hadisi ne mahu hadisin ƙarya ne har yau babu dide da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya rubuta kaza ya sha ko kuma wanda ya rata ya rubuta kaza ya rata ya duk addu'a hadisan da suka zo wanda ya fada addu'a kaza ko wanda ya karanta aya kaza wa fi zalika qala ibn al-arabi malamai suka ce malamai yace wa fi zalika game da wannan bayani qala ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa ahkamul qur'an احكام القران الكريم يجي وتعليق القران ابن العربي المالكي الله يجكنس يجي راتيا القران معنى متي يرمت ايات القران يراتيا كو يراتيا القران غنغون غبا دايا ليس من السنه يجي wannan baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane sai yace wa innama sunnatu bihi iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da alqur'ani azzikr shine karanta shi duna ta'liqu barati ya shawiya ba ka gane ko karanta shi barati ya wa auya me ya fada mana cewa duk wanda ya zo wurin kwancin sa ya karanta ayatul kursi ubangiji ta'ala zai wakilta wani mai gadi ya kwana yana gadin shi har akai lokacin da zai tashi ba cewa ba wanda ya rubuta ayatul kursi ne rataya dalilin su kenan na biyu shine kenan inda a ce rata laya ta alqur'ani ko addu'ar ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake abin shar'anta wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'umma inda haka ne to da ya bayyana ma al'umma dide da hadisi dai babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wanda ya rubuta kaza ya sha ko wanda ya rubuta kaza ya rata ya dalilin su na uku shine malam yace saddu zara'i wato tushe kafa tabanna duk wata hanya wadda za ta iya kai jama'a zuwa barna to musulunci sai da yayi kokarin tushe wannan hanya wanda saddu zara'i babi ne mai zaman kansa daga cikin ilimi na usulul fiqh saddu zara'i wato tushe kafafi waɗanda suke na barna ma'ana hanyoyin da za su kai jama'a zuwa barna malai yace wa hadha amrun azimun fi shari'a wannan ku al'amari ne mai girma a cikin wannan shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita saddu zara'i an gane ku dalilai sun wuce a lissafa irin su wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubullaha adwan bighairi ubangiji ta'ala yace kada ku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah in har kun zage su sai su zagi ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da sani ba kaga wannan aya bi take nuna ba saddu zara'i ba dan zagin gunki ko zagin mai bautar gunki cewa haramun ne a'a to dan kada ka zage shi ka zagi gunkin sa shi kuma ya zagi ubangijin da kake bauta ma mahaliccin kowa da kowa shine sai yace wa ma'lumun malan yace abu ne sananni anna idza qulna bi jawazi ta'liqi at-tama'im allati min al-ayati al-qur'aniyya wa ad-da'awati an-nabawiyya malan yace abu ne sananni idan muka ce ya halatta arata la yadda ayoyi na al-qur'ani ke cikin ta da addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta malan yace in muka ce ya halatta mutum ya rata ya layata al-Qur'ani ko addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in fataha babu shirk malan yace kai tsaye kofa ta shirka za ta bude washtabahati tamimatu al-ja'iza bil mamnu'a laya wadda ta halatta da wadda ta haramta za su rikita a kasa bambantawa wacce ce ta al-Qur'ani wacce ce ba ta al-Qur'ani yaya za a yi abin banta wata azzarar ta mai yuzu bai na kuma illa bi mashakatin azima malin ya ce banbanta tsakankaninsu ma'ana wadda ta halatta da wadda ba ta halattar ba malin ya ce zai wuya ta sai da wahala mai girma kenan sai an samu reza ana ɓarke wannan ɗinkin na laya a buɗe a warware a ga aya ce ta alƙur'ani tsantsa ko ba aya ta alƙur'ani ba ce don haka su wanda suka mai da wannan abu sana'a ca suke in kana buɗe duk wanda yake buɗe laya makaucewa yake ai ba a buɗe laya kaga abin da yake cikin ta tsare tsare ne kenan kar ka buɗa kaga abin da yake ciki ka kofe kai ma kama wani sai a ce duk wanda yake buɗe laya makaucewa yake sai ya ce wanastaghalla hadha al-baba du'atu balali wal khurafat masu kira zuwa hanyar bata malan yace da sirri banci wannan kofa in aka ce ya halatta arata ilaya ta alqur'ani to masu san masu karkatattu masu nihin karkatar da jama'a to da sirri banci wannan kofa su yi talayin su suna tallata su su ce ai aya ce ta alqur'ani sai malan yace wa laqad sabaqa bayanu zalika fi nau'ir rabi min anwa'i at-tama'im al-muharrama malan yace tabbas bayani ya gabata game da haka a cikin nau'i na hudu daga cikin nau'ikan layun da suka haramta haythu khalaqa al-qur'ana bi ghairihi yayin da waɗanda suke halitta laya suke gauraya ayoyi na al-qur'ani da wasu abubuwa can daban wa qaffahu ko kuma su karka su ciccira ayoyin na alqur'ani zaka ga an wa qaffahu ahrufan ayatu alqur'ani sai a ciccira ta harafi harafi ake rubutawa wani lokaci kuma a juye za a rubuta ta wani lokaci ita ayatu alqur'ani za a fada cewa da abu kaza ake rubuta ta akwai wanda da jini ake rubuta ta jinin ma sai an ke banci wata dabba wani yake bani labari yace da hannunsu suka shiga cikin wata gada a cikin dare suka kama kakuyukuyen kare suka yanka suka tare jinin za su rubuta wata laya da dare suka kama kuyukuyen kare suka shiga cikin gada suka yanka shi suka tare jinin kaga shine yace haythu khalaqul qur'ana bighayrihi, yayin da suka ringa gauraya wato ayoyi na alqur'ani da wasu abubuwa can da ban, zaka ga an gauraya su da sunayen wasu aljannu da shaytanu. Sai yace wa qabbahu ahrufan, in ma ayatu alqur'ani ce sai a yanyanka ta a karkasa ta harfa harfa aka ake mata, ko kuma an rubuta ta a shuge. Sai yace fa wajaba saddul babi, malamai suka ce dan haka toshe wannan kofa ya zama wajibi, dole ne a toshe. Wa qaflu hadha at-tariq al-mufdi ila shirk, da kulle wannan tafarki mai kai mutum zuwa shirka ya zama wajibi a kulle shi. Saboda in kace ta alqur'anin ta halatta, to wannan kofa ce wadda masu kira zuwa bata za su ribance ta. Malam yace wa aidan, dada kuma fa inna hadhihi at-tama'im, waɗannan layu kenan wanda ayoyi ne na alqur'an, yace to aridul qur'ana lin najasat wal ama wal amakin allati yajibu an yunzaha alqur'anu anha, na gujiro da alqur'ani ga najasa da kazamta da wuraren da bai dace ba a ce an kai alqur'ani a wuri. Yanzu ya kai matsayin yanzu a cikin da zaka ga hatta da karuwa akwai laya da ake mata, wai ta hurin jini da sauransu, barawo akwai laya da ake mishi ta samun sa'a da sauransu, zaka gamsu daban-daban, wanda kuma wai da sunan aya ce ta alqur'ani za a rubuta masa da. To yanzu ka rubuta aya ta alqur'ani ka ba barawo, ko ka rubuta laya aya ta alqur'ani ka ba karuwa da sauransu, ko kuma aka rataya ma misali yaro garin wanda bai san komai ba, zai iya sanya ta in yayi kashi ko yayi bawali ko yayi menene aya ce ta alqur'ani za ta hadu da wannan kazamta. Shi ne malamin yace fa inna hadhihi at-tama'i, waɗannan layu tu'arridu alqur'ana, sukan bujiro da alqur'ani lin najasat, ga najasa da kazamta, wal amakin allati, da wuraren da yajibu an yunzaha alqur'anu anha, wanda ya zama wajibi a nisanta alqur'ani game da irin waɗannan wurare. Sai yace waman allakahu, duk wanda ya rataya aya ta alqur'ani yace ya ta'azzaru alaihi muhafazatu ala zalik, kiyayewa akan haka yace zai zamanto wahala a kansa, ma'ana kiyayewar zai zamanto abu ne mai wuya a kansa, khasatan inda ma yu'allaqu ala al-atfal, malan yace balantana ma lokacin da ake rataya ma kankanan yara, sun san su tsarkake shi ga wurin da bai dace ba a ce an kai. Wannan kenan a takaice dalilai guda uku na waɗanda suka ce kwata-kwata baya halatta. Dalili na farko kenan umumun nahyil warid fi tahrim at-tama'im, gamewar hani wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haramta rayu. Dalili na biyu wato suka ce law kana hadhal amalu mashru'an la bayyanahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, inda rataya laya abu ne wanda aka shar'anta to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Dalili na uku kenan saddu dara'i, toshe kafafi waɗanda suke na barna, kenan cewa in aka ce ya halatta a rataya ta alqur'ani to an bude kofa ta shirka, an gane ko, saboda wanda ba ta alqur'ani ba mutane za su rataya. Sannan sai malam yace wastadalla ashabul qawli tsani almujizuna li ta'liqi tama'im allati min alqur'ani wal adiyati bima yadi, ma'abuta fada ta biyu waɗanda suka halatta rataya laya ta alqur'ani da addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kafa hujja bima yadi da dalilan da za su, ga dalilan su suma. Dalilan su na farko suka ce qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka shay'an wukila ilaihi, ko kuma wukila alaihi, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace duk wanda ya rataya zuciyarsa da wani abu to za a kyale shi da wannan abu, da ya rataya zuciyarsa za a bar shi da wannan abu, za a dogarar da shi da wannan abu. Hadisi ne ingantacce, man ta'allaka shay'an wukila ilaihi, duk wanda ya rataya zuciyarsa da wani abu to za a wakilta shi zuwa ga wannan abu ya isan masa. Wajhud dilala, malam yace fuskar kafa hujja a ƙarƙashin wannan hadisi da suka kafa hujja da shi anna man allaka tama'ima shirkiya, lalle duk wanda ya rataya laya ta shirka wukila ilaiha za a wakilta shi zuwa wannan laya kenan ta iya masa wani iyadu billahi. Wa man allaka alqur'ana, suka ce duk wanda ya rataya alqur'ani tawallahu Allah, ubangiji ta'ala zai jibinci lamarinsa. Wa la yakiluhu ila ghairihi, ubangiji ta'ala ba zai wakilta shi ya bar shi da wani abu. Li'annahu ta'ala huwa al-marhubu ilayhi, suka ce domin ubangiji ta'ala shine abun kwadan abin da ke wurinsa. Wal mutawakkalu alayhi, kuma shine abun dogaro filisti shifa'i bil qur'an, game da neman waraka da alqur'ani. Mun fahimci kenan dalilin su na farko ko kenan hadisin da yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, duk wanda ya rata ya zuciyarsa da wani abu za a kyale shi da wannan abu. Suka ce to duk wanda ya rata ya laya ta shirka za a kyale shi da wannan laya ta shirka, ubangiji ta'ala zai fitar daga cikin lamarinsa. Wanda ku ya rata ya laya aya ta alqur'ani Allah zai jibinci lamarinsa, ba zai wakilta shi zuwa waninsa, domin ubangiji ta'ala shine ake fadan abin da ke wajensa, kuma shine ake dogaro a kansa game da neman waraka da alqur'ani. Malamai suka maida musu martani akan wannan dalili, shine yace wa ujiba an zalika, aka maida musu martani aka ba su amsa a madadin wannan dalili da suka kafa hujja. Malamai suka ce sahihun, kwarai haka ne, annal marhuba ilaihi, lalle abun kwadai zuwa gare shi wanda ake kwadai zuwa gare shi, wal mutawakkala alaihi, lalle wanda ake dogaro a kansa, filisti shifa'i bil qur'an, game da neman waraka da alqur'ani, ku wallahu azza wa jalla, shine ubangiji mai girma da daukaka. Walakin yakunu zalika hasba ma warada fi shar, sai dai dole ya kasance gwalgwadon yanda ya zo a shari'a. In zaka nemi waraka da alqur'ani to ka biyo hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, in za mu nemi waraka da alqur'ani ga yanda za mu. An gane ko? Suka ce walakin yakunu zalika, sanidi neman waraka da alqur'ani na kasancewa hasba ma warada fi shar, gwalgwadon yanda ya zo a shari'a. Yaya ya zo a shari'a? Wato shine karantawa, tofawa. Wallazi warada, mana yace wallazi warada, lalle abin da ya zo a shari'a, huwa listishfa'u bihi, shine neman waraka da alqur'ani, an dariqi ruqa, ta hanyar yin addu'a a karanta alqur'ani. Latta aliku lahu abar, rubuta shi ba a raciya. Wa tarji'u listi'azatu bil qur'ani ila listi'azati billahi, neman tsari da alqur'ani da mutum yake karantawa na komawa zuwa neman tsari ne da ubangiji subhanahu wata'ala, hina yatuduhu almuslimu haqqa tilawatihi, yayin da musulmi yake karanta alqur'anin hakikanin karanta shi. Fa yu'minu bihi, yana imani da wannan alqur'ani cewa zance ne na ubangiji subhanahu wata'ala. Wa yattabi'u, yana kokarin bin dokokin da suke cikin sa. Wa yunaffizu shara'i'ahu, kuma yana zartar da shari'o'in da suke cikin alqur'ani. Fa yahsulu lahu bi dhalika al'afiyatu alhaqiqatu wal amru wassalam, tayin ta hanyar haka ne wato zai samu lafiya ta hakika, kuma zai samu aminci ya kubuta game da duk wani abin da yake tsoro. An gane ko? Ta hanyar karantawa. Sai yace wala yakunu zalika bi ta'aliki warqihi wal jildihi, haka baya kasancewa ta hanyar rataya takadda da wanda aka rubuta aya ta alqur'ani aka dinke da fata aka rataya. Malam sai yace walau kana man ta'allaka alqur'ana wukila ilayhi, da a ce duk wanda ya rataya alqur'ani za a wakilta shi zuwa alqur'ani, a dogarar da shi da alqur'ani. Malam yace da kafana idan anna ta'allaka bil qur'ani, da ai ya wadace mu kawai mu rataya alqur'anin gaba daya. Wama jaa min azkari sabahi wal masa, abin da yazo na zikirin safiya da marice, yace wala da'iya li qira'atihi, ine ne zaka bace lokaci ka tsaya kana wannan azkar, wa qira'ati tilkal azkar, da karanta waɗannan zikiri da yazo. inda a ce duk wanda ya rataya ayata alqur'ani ko ya rataya alqur'ani za a kyale shi da alqur'ani to menene fa'idar zikirin safi da mazici da sauran addu'o'i sai ce wa fi zalika ta'dilul lima sabata fi sunna min ar-ruqa thubutan sahihan bi shay'in lam yathbut aslan game da yin haka ka rubuta ka rataya wato akwai wuhintar da abin da ya tabbata a sunna na addu'o'in da aka shar'anta mana an gane ku tabbata wadda take ingantacciya sai ya zamanto an wuhintar da abin da ya zo na gaskiya bi shay'in lam yathbut aslan da abin da bai tabbata ba kwata-kwata wanda asali ma babu shi an gane ku misali wai inda cewa ratayawar za a yi to ita ratayawar wace matsala za ta biyo baya kenan duk abin da aka karantar da mu na zikirin safiya da mazici da addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu misali addu'ar da muka faɗa a baya na cewa duk wanda ya sauka masauki yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq har ya bar wannan gu wani abu zai cutar da shi ba irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai fita daga gida yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah manzon Allah yace za a kare shi hatta da shaytani in ya hadu da shi zai kauce ya bar masa hanya zai fada ga dan uwansa shaytani ina kai ina mutumin da aka bashi tsaro da kariya kenan da duk waɗannan addu'o'i kawai an rubuje su an wuhintar da su kenan game da yin haka shine yace wa fi zalika game da rati irin waɗannan layu yace ta'dilul lima sabata fi sunna min ar-ruqa thubutan sahihan akwai wuhintar da abin da ya tabbata a sunna na addu'a tabbata ingantacciya bi shay'in lam yathbut aslan da abin da kwata-kwata ma bai tabbata ba shine na rubutawa a rati sai yace wa hadha abdullahi ibn ukay ga muku abdullahi ibn ukay al-juhani abu ma'bad al-kufi kanat bihi humra akwai wata rashin lafiya tare da shi kuraje ne da suke fitowa suna kiran ta humra an gane ko ko ita ce ake kira agana da sauransu faqila nahu sai aka ce masa ala tu'alliku shay'an rashin lafiya ta dame ka ba ka rubuta wani abu karate ya domin neman waraka kada sai ya fada ga wanda suke bashi wannan shawara yace al-mautu aqrabu min zalik yace mutuwa tafi kusa game da rataye wani abu واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم سي يكفى مس حجه ده فطر منزان الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكله اليه دو وند يراتي زوجيسا ده وانا ابو تو زا اكاله شي ده wannan abu an gane ku su suka bashi shawara ka rubuta wani abu karate ya mun ga rashin lafiya ta ce ma sai yace al-mautu aqrabu min zalik mutuwa tafi kusa game da haka sai ya kafa musu hujja dalilin da yake nuna baya halatta a rubuta wani abu a rataya shine yace man ta'allaka shay'an wukila ilayhi manzo Allah yace duk wanda ya rataya zuciyarsa da wani abu za a kyale shi da wannan abu malai yace fa ya halatura law kana man ta'allaka al-qur'ana wukila ilayhi hal sayatruku at-tabi'i al-fadil abdullah ibn ukay wa yaqulu al-mautu aqrabu min zalik yace jama'a ku diba ku gani yace inda a ce wanda ya rataye alqur'ani za a kyale shi da alqur'ani yace shin wannan tabi'i mai daraja mai girma abdullahi ibn ukay zai dena rubuta alqur'ani ya rataya yace al-mautu aqrabu min zalik ga wanda suka bashi shawara in har a ce wanda ya rubuta za a kyale shi da alqur'ani to yaya za a yi wannan tabi'i ya ki rubutawa sai yace wa najibu malam yace kuma mun samu anna man ta'allaka alqur'ana dewa wanda ya rubuta alqur'ani ya rataya yayi laya ta ayata alqur'ani qala man tafata qalbuhu anillahi do su dewa zuciyar shi takan waiwaya ta bar ubangiji subhanahu wa ta'ala walau nuzi'at tilka tamima da an zari wannan laya da take aljihun shi ko da take wuyan shi ko ya manta ta a gida ko ta ba allati alaihi wadda take jikinsa da tagayyara zaka ga fuskarsa ta canza jikin shi ya canza wa khafa min husulil makari yana jin tsoron tabbatar duk wani abin ki wal akhar da duk wani hadari so da yawa wanda yake rubuta layar ya rataya in an yi katari layar ta fadi ko ya manta layar a gida zaka ga a furgice yake a tsorace yake yana tsoron wani abu ya same shi gane ko yana tsoron wani abu ya same shi. To wannan kuma al'amari ne tabbatacce, sai ka ji mutun ya ce ai na manto na manta laya ta a gida, ko in ta fadi zaka ga ya damu kullun yana samun damuwa layar shi ta baci. Sai ya ce falau kana qalbuhu muta'alliqan billahi, inda a ce zuciyar shi tana rataye da Ubangiji subhanahu wata'ala, lakana wasiqan billahi tamam asiqa, da ya amince da Ubangiji subhanahu wata'ala cikar amincewa cewa shi zai bashi tsaro da kariya game da duk abin da yake ki yake kyama. Wa lam yalja ila shay'in, ba zai fake ba zuwa rataye wani abu, lam tarid bihi sunna, wanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata zo da shi ba. Fa huwa lam yata'allaq bil qur'ani haqiqatan, me haka bai rataye ba da alqur'ani akan haqiqa. Wa inna ma ta'allaqa bi tilka al-awraq wa ma 'alayha min al-judud, kawai ya rata zuciyarsa ne da wannan takarda wanda aka masa rubuce-rubuce da abin da aka dinke akan ta na fata kawai. Fatar ma ita kanta layar, fatar ma akwai irin fatar da ake dinkiya da ba a ce da fatar wani kura, ko fatar bakin maciji, ko fatar zaki, ko fatar kada, ko fatar menene, zaka ga cewa da isuwa ki rike layi. Kare kenan akan wannan dalili nasu suka kafa hujja, malamai sun ba su amsa. Wanda ya ce duk wanda ya rataye alqur'ani za a kyale shi da wannan alqur'ani, to wannan sai mu ce lalle haka ne, ana neman waraka da alqur'ani. To amma neman waraka da alqur'ani dole a biyo hanyar da shari'a ta shar'anta. Yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda ake neman albarka da karatun alqur'ani, da alqur'ani domin neman waraka shine ta hanyar karanta shi ba rubuta ba a rataya. Bugu da ƙari, rataya wannan laya zai wohintar da abinda aka shar'anta mana na zikirin safiya da marice. Ga yayin zaka karanta qul huwallahu uku, falaki uku, nasi uku, da irin su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, irin su bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Kenan da an rubuta duka waɗannan abubuwa da addu'o'i na wurin kunci da addu'a ta tashi da sauransu. Sannan dalilin su na biyu shine suka ce ma sha'a an Aisha radiyallahu anha, abinda yazo daga Aisha Allah ya kara mata yadda, annaha qalat, Aisha tace at-tama'imu ma ulika qabla nuzulil bala'i wa ma ulika ba'dahu fa laysa bi tamima. Aisha Allah ya kara mata yadda tace layu ma ulika qabla nuzulil bala'i, la yadda aka rata ya kafin saukar bala'i, wannan ita ce laya wadda bata halatta ba. Ji Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga sun kuma su ratayawa gadi kafin abu ya samu wani fa ake ratayawa. Aisha tace at-tama'im, tamima ma'ana laya wadda ta haramta, ma'ullika qabla nuzulil bala'i, wadda aka rataya kafin saukar bala'i, wa ma'ullika ba'dahu, duk layar da aka rataya bayan saukar bala'i fa laysa bi tamima. Aisha tace bata cikin tamima, indai aya ce ta alqur'ani bayan bala'i ya samu aka rataya, Aisha tace bata cikin tamima wadda aka haramta. Qalu, malamai suka ce, an gane ko? Qalu sai suka ce fa hadha la yumkin an taqula hu Aisha min indiha fa yuhkamu bi raf'ihi, da suka zo da wannan hadisi na Aisha sai suka faɗa suka ce irin wannan hadisi baya dacewa a ce Aisha ta faɗa ne kawai da ra'ayinta da tunaninta, dan haka fa yi hukumu bi raf'ihi, za a yi hukunci cewa daidai yake, hadisi ne marfu. An gane ku? Suka ce hadisi ne marfu, za a yi hukunci hadisi ne marfu. Suka ce ya wuce a ce Aisha da ra'ayinta ta faɗa haka. Wa fi zalika yaqulul hakim, malam yace game da haka ne al-hakimun da sabuni ke faɗa, wala alla mutawahhiman yatawahham annaha min al-mawqufati ala Aisha radiyallahu anha wa laysa kadhalik. Al-hakimun ne saburi, malami ne daga cikin malaman hadisi, balma wato gala ta hakim tana gaba da hafiz, an gane ku? Mataki ne kaman general ne a cikin soja. To a bangaren ilimin hadisi wanda aka ce hakim ne, to wannan shine kusan karshe. In ka dauki hafiz a matsayin kunanan, shi hakim shi general ne. to shine yake cewa wala alla mutawahima yace me yuwa wani mai zato ya tawaham zai yi zatan annaha min al-mawqufat cewa wannan hadisi na Aisha yana daga cikin mawqufat in aka ce mawquf hadisin da ya taka burki akan sahabi cewa annaha min al-mawqufat ala Aisha radiyallahu anha yace walaysa kadhalika yace ba haka bane yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kad zakara tamaima fi akhbarin kathira tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata layu a cikin hadisai masu yawa fa idza fassarat Aisha radiyallahu anha at-tamima idan Aisha ta fassara mi ake nihi da tamima fa innahu hadithun musnad hadisi ne musnad amma ba hadisi bane marfu za a dangana shi fadar Aisha ce amma ba za a bashi ba hukuncin hadisi marfu domin Aisha tafsiri ne ta yi anan cewa ta yi at-tama'im ma'ul lika qabla nuzulil bala'i da manzo Allah ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka da man ta'allaka tamimatan fala atamallahu la da innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirk wannan hadisi Aisha fassara su ne tai tafsiri ne tai bayani ne tai shi kuma bayani fassara ta sahabi ba a daukan shi ba a bashi hukuncin hadisi marfu a ce daidai yake da abin da manzo Allah ya fara shine yace kawai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kad zakara tamaima tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata layu fi akhbarin kathiratin a cikin hadisai masu yawa fa idza fassarat aisha radiyallahu anha tamima idan aisha ta fassara mi ake nihi da tamima fa innahu hadithun musnad hadisi ne musnad wanda ya danganta zuwa ga aisha amma ba za a bashi hukunci na cewa hadisi ne al-marfu sai yace wa yujabu ala zalika bima qalahu ibn hajar malan yace za a dada ba su amsa akan haka game da abin da ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa ya fada ahadul mujizina li ta'liqit tama'im min al-qur'an wanda shi ibn hajar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halatta rataye laya indi aya ce ta al-qur'ani haythu qala yayin da shi ibn hajar yake fada wal hadithu la yuhkamu bi raf'ihi idza fassarahu as-sahabi illa bi shurut ibn hajar yace wal hadithu yace hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma hadisi la yuhkamu bi raf'ihi ba a hukunci da cewa hadisi ne marfu idza fassarahu as-sahabi idan sahabi ya fassara hadisin illa bi shurut sai da sharuda ash-shartul awwal an yakuna mimma la majala li ijtihadi fihi ya kasance babu wani fage na yin ijtihadi a cikinsa wanda mutum zai iya kawo wani ijtihadin sa ya kawo kamar ra'ayinsa ya ce kaza ne wannan ake ne ya zamanto babu inda wani zai yi ijtihadin shi babu fage wanda mutum zai yi ijtihadi a cikin hadisi shar'i na biyu yace wa Allah ya kuna manqulan al-lisanil arab kuma kar ya zamanto tafsirin da yayi abu ne wanda aka ciro daga harshen larabawa irin maganganun su da suke karin maganar su da wannan kar ya zamanto tafsirin hadisin da yayi wato an ciro shi ne daga cikin maganganu wanda yake na larabawa sai yace wa Allah ya kuna sahabiyyu kad nazara fil isra'iliyat ka muslimati ahlul kitab yace kada kuma sahabin ya zamanto ya leka da tattafai waɗanda suke isra'iliyat irin wannan hikayoyi da kissosi waɗanda suke zawa a cikin tattafan banu isra'il kamar musulmin ahlul kitabi an gane ko musulmin ahlul kitabi domin sun karanta irin waɗannan hikayoyi da waɗannan kissosi in ma sahabi ne kar ya zamanto irin wannan da irin abdullahi ibn amr ibn al-as domin shi ma ya karanta waɗannan isra'iliyat din kuma zakara ثم ذكر ابن حجر بعد ذلك كنا waɗannan sharuda guda uku sai in sun cika sannan kenan hadisin za a bashi hukuncin cewa hadisi ne marfu sai yace thumma zakara ibn hajar ba'da zalika kalam al-hakim bi nassihi sannan ibn hajar Allah ya ji kansa bayan haka sai ya ambata zancen al-hakim mai saburi nassi yazo da shi gundarin sa wa qala sai ya fada sai yace wattahqiqu magana tabbatacciya annama sharahu as-sahabi duk abinda sahabi yayi sharhi yayi bayani game da wani hadisi la yujzamu bi kauni jami'i zalika yuhkamu bi raf'ihi yace ba za a yanke shakka ayi hukunci cewa wannan hadisi da sahabi ya faɗa cewa hadisi ne marfu, bal ihtimalu fihi waqi'. Yace tana yiwuwa mai aukuwa ce a ciki, kenan tana iya yiwuwa haka ne, tana iya yiwuwa kawai ba iya bayani ne nashi. Yace fayuhu kamu bi rafi ma qamatil qara'inu dalla ala rafi, sai ayi hukunci da cewa hadisi ne marfu in an samu alamomin da suke nuni zuwa cewa hadisi fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fala, yace in ko ba haka ba, yace ba za a yi hukunci a ce hadisi ne al-marfu. Dan haka malam sai yace qultu, sai nace wa kalamu Aisha radiyallahu anha lilijti hadi fihi majal. Wannan magana ta Aisha Allah ya kara mata yadda akwai fage na yin ijtihadi a cikin sa, bi dalili annahu khalafaha ba'dhu sahaba, da dalilin cewa wasu daga cikin sahabbai sun saba mata, irin su Abdullahi dan Mas'ud suka ce koda ta Al-Qur'ani ce kwata-kwata baya halatta, su Abdullahi dan Abbas da sauransu. Fala yuhkamu bi raf'ihi, dan haka ba za a yi hukunci cewa hadisin Aisha hadisi ne marfu kamar yadda su suka faɗa. Bal huwa ra'ayun ijtahadat fihi radiyallahu anha, bari dai kawai ra'ayi ne na Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi iya ijtihadin ta tafassara micece tamima wadda aka rataya kafin saukar bala'i, amma duk layar da aka rataya ta Al-Qur'ani bayan saukar bala'i ba a kiranta tamima kamar yadda Aisha ta fassara, ya iya fahimtar ta da ta ijtihadin ta ne. Dan haka ba za ka bashi hukuncin hadisi marfu ka ce daidai yake da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ijtihadin ta ne. Dan haka wasu daga cikin sahabbai suka saba mata. Dalili na uku, wato shi ne hadisin da ya zo daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda, min ta'liqihi tamaimi ala auladihi, na rataye layu da yake ma ƴaƴansa. Wa nassu ma ja'a anhu kal'ati, yace nassin da ya zo daga wajensa shi ne kamar yadda ya zo haka, shi ne yace an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهجرون. قال فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها كتبها له وعلقها في قنقه. واتو حديثن امر بن شعيب daga mahaifinsa daga kakansa shine Abdullah ibn Amr ibn al-As ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu wasu kalmomi da muke fada a lokacin kwanci, lokacin da zamu yi bacci saboda furgita, ma'ana maganin furgita a cikin bacci. Shine bismillah a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduru, da sunan Allah ina neman tsari da kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikakku game da fushinsa da hukubarsa da sharri da mugunta na bayinsa, hakanan daga bannace-bannacen shaytanu, hakanan game da halartar shaytanu kada su halarce ni. Kana sai yace fa kana Abdullahi ibn Amr yu'allimuha man balaga min waladihi an yaqulaha inda nawmi, duk wanda ya zamanto baligi daga cikin ƴaƴansa yakan karantar da shi wannan addu'a in zai kwanta yi. Wa man kana minhum sagira, wanda kuma yaro ne, la ya'qilu an yahfazaha, wanda baya iya haddace wannan addu'a, katabaha lahu, sai ya rubuta masa, wa allaqaha fi unqihi, sai ya rataya masa a wuya. An gane ku, tare da cewa hadisin bi inganta ba, hadisi ne ba ifi, sai ma ne suka kafa hujja da shi, sai ya ce wa ushiba an zalika bima yali, an ba su amsa wato da abin da yazo. Ar-riwayatu an Abdullah ibn Amr ba'ifatun kama taqaddam, wannan riwaya ce ba ifa ba ta inganta ba, dan haka baya halatta a kafa hujja da ita. Sannan amsa ta biyu, malamai suka ce in sahhat, in ma ta inganta ita wannan riwaya, fa hiya mawqufatun ala Abdullah ibn Amr, to hadisi ne wanda yake ya takaita ga Abdullah ibn Amr, fadarsa ce, an gane ko hadisi ne mawquf, in aka ce mawquf fadar sahabi ko aikinsa, wa hadha min ijtihadihi, kuma iya ijtihadin shi ne, wa kad khulifa fi zalika, an saba masa akan haka, iya ijtihadin sa ne. Qala ash-Shawkani, al-Imam ash-Shawkani yace wa kad warada ma yadullu ala adami jawazit ta'liqi, yace tabbas dalilai sun zo waɗanda suke nuna rashin halaccin rata ilaya, sai yace fala ya kumu bi kauli Abdullahi ibn Amr bin Hujja, yace dan haka wata hujja ba za ta tabbata ba game da fadar Abdullahi ibn Amr yana rataya ma wanda ya balaga daga cikin yayinsa wanda bai balaga ba kuma yana rubutawa ya rataya masa a wuya, yace dan haka yace wannan baya zama hujja. Aka ba su amsa ta fuska uku, aka ce hadhal athar, wannan hadisi na Abdullahi ibn Amr, la yadullu ala ta'liqi tama'imi allati min al-Qur'ani mutlaqan, baya nuni akan rata ilaya wadda ayata al-Qur'ani ke cikin ta sake, bi anna Abdullahi ibn Amr, gumin Abdullahi ibn Amr, kana la yu'alliqu dhalika ala auladihi al-kibar, baya rata yama yayin sa manya, bal kana yahfazuhum dhalika ad-du'a, yana sa su su hadda ce wannan addu'a, manya baya rata ya musu a galiko kenan hadisin, in ma ya inganta kenan wannan baya nuna cewa halaccin rata ilaya haka kawai kai sake, kenan duk wanda zai iya karanta ya karanta, ba kowa ba zai rata ya, sai wanda kenan ba zai iya karantawa ba, kenan shi za a rata ya, ma in ma wai ya inganta alhali ko bai inganta ba. Fuska ta hudu suka ce la yadullu hadhal athar dilalatan wadihatan, kuma hadisin baya nuni a bayyane ala annabna Amr, cewa Abdullahi ibn Amr, inda ma kana yu'alliqu dhalika ad-du'a ala auladihi as-sighar, yayin da yake rataya ma yaran sa kankana wannan addu'a, arada bi dhalika tama'im, yana nihi tamima ce wanda za ta kare su game da furgita a cikin bacci, bal muhtamal, mala yace wurin yana yiwuwa, annahu arada ta'limahum wa tahfizahum ad-du'a an dariqil kitaba, baridi yana yiwuwa kawai dan ya karantar da su ya sa su harlace ta hanyar rubutawa, shine ma a cikin wata riwaya kataba hafiz sak, yakan rubuta ta a cikin wani dan allo sai ya rataya musu, kenan tunda ba sa iya harlacewa kenan in lokacin kwanci yayi sai su dauka sai su karanta, ba yana nihi ba kawai an rataya musu da sunan rataya ilaya domin neman kariya, a ya rubuta musu, yana yiwuwa ya rubuta musu tunda ba sa iya hada ce addu'a, in sun zo kwanci kenan sai su diba sai su karanta. Sannan fuska ta biyar ce innahu la yanbaghi idza kana diflu sagira, baya dacewa idan yaro ya kasance karami, an nu'allika alayhi tama'ima min al-Qur'an, murata ya masa layu na ayoyin al-Qur'ani aw al-adiyya, ko kuma addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li anna sunna, domin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi zalika, game da tarbiyyantar da yara, huwa ta'wizuhu bi tilka ruqa, shine nema masa tsari da wannan addu'a, latta aliku alaihi, barata ya masa ba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nema ma ƴaƴansa tsari yana karanta musu wannan addu'a, uizu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lamma, yace kamar yanda wato kakanku Ibrahim alayhi salam yake nema ma yayinsa tsari, manzo Allah yake ma jikokin shi Al-Hasan wal Hussein wannan addu'a, shine yace di anna sunna, domin sunna fi zalika, game da haka huwa ta'wizuhu bi tilka ruqa, nema masa tsari da wannan addu'a, latta aliku alayhi, yace ba rata ya masa ba, sai yace wa yadullu ala zalika ma ja'a fi sahihi al-Bukhari, na nuni akan haka abin da yazo a cikin sahihul Bukhari, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, annahu qala, ke fada kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidhu al-hasana wal husayn, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nima ma jikokin sa tsari Hasan da Husaini, waya kulu, yana fada inna abakuma, lalle babanku Ibrahim alaihi salam kana yu'awwidhu biha Isma'ila wa Ishaq, yana nema ma ƴaƴansa Isma'il da Ishaq tsari da wannan addu'a, a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma, sai yace falau kanati sunna fi zalika at-ta'li, inda a ce karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da nema ma yara tsari shine a rubuta a rataya musu, la'allaka hadha du'a alaihi, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta ya rataya musu, inda a ce abin da yake sunna yaro karami wanda ba zai iya karanta addu'a cewa rubuta a rataya masa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ya rataya masa jikokinsa ayata alqur'ani ko wannan addu'a wanda ta zo bal shi da kanshi yake musu wannan addu'a dan ya kamata mu dakata suran dalili daya kenan lokaci ya tafi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid insha Allah kenan a darasi mai zuwa zamu ga wani kauli ne ar-raji akan wannan sabani da akai insha Allah cikon bayani kenan zai zo akan haka Allahu akbar